Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Asabar 9 ga watan Maris, ranar da ake harmar zuwa rumfunan zabe a matakin jiha a Najeriya, kama daga kan gwamnonin jihohi.
To Muhammad Lalo ni da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalmar shi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da taskar mu take kunshe da shi, ga kanan labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabansa manuni ya ce cewa babu wata alakar da ke tsakaninsa da Rasha. Yayin da ya gindaya wani sharadi ga China kafin ya rattaba hannu akan yarjejeniyar cinikayya. Sannan a Sudan ta Kudu, rahotanni na cewa 'yan adawa kasar na zirga-zirga a babban birnin kasar ba tare da wata katsalandan ba.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za mu tuntubi wasu wakilanmu don aji halin da ake ciki 'yan sa'o'i gabanin zabuka a matakin jihohi a fadin Najeriya.
Za kuma aji wata hira da hukumar zaben Najeriya ta aina kenan kan koshin ta dau matakan magance kurakuran da aka gani a zabukan shugaban kasa da majalisar dattawa da kuma sauran matakan da ta dauka don ganin wannan zabe na matakin jiha ya gudana yadda ya kamata.
Za kuma a ji fashin baki da tsokaci da kuma dai hasashen masana kan wannan zabe na yau. Haka zalika za a ji rahotanni na musamman daga wasu jihohi da kuma da hankula suka fita ja'a kansu saboda dalilai daban-daban. Saboda dimbin rahotannin da za mu kawo muku game da wannan zabe, ba za mu iya gabatar muku da shirin a bari ya huce ba wannan karan. Da farko dai amma ga cikakkun labaran duniya.
Gaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta idan aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabansa Paul Manafort, wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsohon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki. Ban ji wa Paul Manafort daɗi ba. Na ganin ya shiga wani mawuyacin hali, in ji Trump yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa jihar Alabama domin gane wa idansa irin barnar da mummunar guguwar nan ta yi a wannan makon. Shugaba Trump ya kara da cewa, amma idan kuka lura lauyansa wanda mutum ne mai kima da kuma wannan alkali wanda shi ma yake da kima a idan mutane, duk sun ce babu wata alaka da aka samu da Rasha. Gabanin waɗannan kalamai nasa, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter inda ya wallafa cewa kwamitin da ke binciken batun katsa London ɗin da Rasha na Robert Mueller wani haɗin kai ne da aka shirya na bita da ƙulli, ya ƙara nesanta kansa da batun cewa ya haɗa kai da Rasha.
To shugaban na Amurka ya kira ƙuri'a da 'yan majalisar wakilai ɓangaren Democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke Allah wadai da nuna ƙyamar wani a matsayin abin kunya, domin a cewar shi matsayin ba ta yi kakkausan suka ga kalaman ƙiyayya da ake nuna wa Yahudawa ba. A karo na biyu cikin watanni da dama, majalisar wakilan Amurkan a ƙarshen makon nan ta yi Allah wadai da kowane irin kalaman da suka shafi nuna ƙiyayya a wani yunkuri da 'yan Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ta kunno kai kan kalaman da ɗaya daga cikinsu ta yi, waɗanda mutane da dama suka musu kallon kalamai ne na ƙyamar Yahudawa. A jiya Juma'a, Trump ya faɗa manema labarai cewa jam'iyyar Democrat ta zama jam'iyyar da ke adawa da Yahudawa, inda ya ce sam hakan bai dace ba.
Shugaba Donald Trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da China ba, har sai idan ta kasance mai gwabi. Trump ya furta hakan ne a wani jawabi da ya yi a jiya Juma'a, yayin da yake barin fadar White House zuwa ziyara a jihar Alabama, inda wata guguwa mai ƙarfin gaske ta yi barna a kudancin Amurka. Tun a shekarar da ta gabata, Amurka da China suke ta takaddama cinikayya kan kuɗaɗen haraji. Nan gaba a wannan shekara, Fadar White House na shirin hada wani taro tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping a Florida. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, takaddamar cinikayyar har ta fara shafar tattalin arzikin China.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban manzon Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu daci da zaki dangane da cigaban da ake samu a yankurin da Sudan Kudu ta Kudu take yi na shawo kan yakin basasan da ta kwashe shekaru biyar tana fama da shi. A jiya Juma'a, David Shira ya fada wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa tashin hankalin da ake samu sanadiyar rikicin siyasa na raguwa, sannan 'yan siyasa na bangaren 'yan adawa na zirga-zirga a babban birnin kasan ba tare da wata tsangwama ba. Sannan a karan farko cikin shekaru uku, fararen hula da suka tsere daga gidajensu sun nuna sha'awar komawa yankunansu. A cewar Shira, wannan shine bangare na ci gaban da aka samu, inda ya ce matsala ita ce yadda za a tabbatar da dorewar wannan wato waɗannan matakan zaman lafiya da aka fara samu. Wakilin na Majalisar Dinkin Duniya ya ƙara da cewa jadawalin da aka zana a matsayin da aka cimma ta ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018 na fuskantar tsaiko, sannan har yanzu akwai batutuwa da ba a cimma ba, kamar batun samar da tsaro ga shugabannin 'yan adawa, ciki har da Riek Machar wanda yanzu haka yake zaune a Khartoum, babban birnin Sudan da ke makwabtaka da Sudan ta Kudu.
Tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da kungiyar Taliban domin kawo ƙarshen yakin da Afghanistan ta kwashe na tsawon shekaru 18 ya tsaya cik a jiya Juma'a, amma kuma kungiyar mayakan ta Taliban ta ce za a ci gaba da zaman tattaunawar a yau Asabar. Tun dai daga ranar 25 ga watan Fabrairu aka fara wannan zangon tattaunawa a Doha, babban birnin Qatar. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar ta Taliban ta tabbatar da cewa lallai an dakatar da tattaunawar, amma bata faɗi dalilai ba. A 'yan kwanakin baya, Amurka da mayakan na Taliban sun sanar da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar, ko da yake sun fitar da bayanai masu karo da juna kan manufar zaman a wani taron manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gudanar a wannan mako. Ta ce zaman tattaunawar da ake yi a Doha ya mayar da hankali ne kan yadda za a cimma wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma neman bangarorin da ake takaddama da juna a ƙasar Afghanistan su hau teburin tattaunawa.
Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a babinmu na rahotanni, bari mu je mu shiya Kano da Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Kididdiga daga ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa a nan Kano ta nuna cewa fiye da mutane miliyan 5 ne suka yi rijistar zaɓe a jihar. Jihar Kano dai na da jimlar ƙananan hukumomi 44 da kuma mazaɓin kansiloli 484. 'Yan takara 55 ne ke neman kujerar gwamnan na Kano a zaben na yau. Ko da yake dai an fi jin amon uku daga cikinsu, wato Malam Salu Sagir Takai na jam'iyyar PRP, Injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar PDP, kana da gwamna mai ci Dr. Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC wanda ke neman wa'adi na biyu. Wasu daga cikin al'ummar jihar Kano mai yawan al'umma fiye da miliyan 15 sun bayyana wa muryar Amurka shirin su na tinkarar zaben na yau.
Sunana Amina Ahmed Tudunwada. To yanzu a gaskiya a jihar Kano a yanda zabe yake, gaskiya sai dai in an yi zabe a Kano, saboda waɗansu suna da 'yan dangwale, waɗansu kuma na da kuɗi. Saboda haka a jihar Kano yanzu sai dai mu roƙi Allah, Allah ya kara na zabe mu ga wa ma zai ci zaben. INEC sun tanadar mana yanda mu masu na ƙasa za mu fita mu zabe, to haka ni ma da ƙarfin gwiwa zan fito ranar wannan zabe.
Wannan zabe da za a shiga mu masu zabe da kuma yanda muke kallon yanda za a shiga zabe, magana ta gaskiya a wani yanayi ne mai wahala. To amma magana ta gaskiya, kowa zai fito ya zabe.
Kai za ka je ka dangwala ƙuraka?
Har yanzu ban yanke shawarar ya, sai dai nan da dan wani lokaci kafin da ai zaben. Kai dai yanayi da nake kallon yanda zaben yake shi isa har yanzu ban yanke wa kaina hukunci ba akan yanda za a shiga zabe.
Sunana Abdullahi mai kana zara. Abin na kaddara ranar zabe nake jira in je in tabbatar da abin da kiso in tabbatar shine yancin dan kasa da kuma yancin dan jihar Kano na kuma in zaba abin da zai zama min alkhairi da ni da al'ummata da yardar Allah. Amma ina so in tabbatar ga dama idan aka ce aski ya zo gaban goshi wannan tanja-tanja a siyasa ana samun ta. Alƙalanci inda za a raba gardama kullum sai inda aka ce an sa ƙuri'a an zauna an kirga.
Kamar jihar Kano akwai ƴan takarar gwamnatin Jigawa a jam'iyyu da dama amma fitattu a cikin su da za su fafata da junan su sun hada da SDP da Bashir Adamu Jimbo ke yi wa takara da jam'iyyar PDP da Malam Aminu Ibrahim Ringin ke takara a Inuwar ta. Sai kuma APC wadda gwamna Badru Abubakar ke neman wa'adi na biyu a ƙarƙashin ta. Tunanin hukumomin tsaro a jihar suka ce sun shirya tsaf domin tabbatar da cewa zaben na yau ya gudana cikin lumana a dukkanin ƙananan hukumomin jihar ta Jigawa guda 27 kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Bala Zamazanci ya tabbatar.
Kowane ɗan sanda wanda ke jihar Jigawa yana cikin wannan aiki. Kuma a jihar Jigawa mun kai 3,604. Bancin hakan nan akwai jami'ai daga shiyan su civil defense, customs, su immigration, prisons, NDLEA, duka su ma sun kawo nasu mutane waɗanda za su taimaka mana wajen wannan aiki.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga kanan daba kuma bari mu je Sokoton Shehu inda shi kuma Umar Faruku sanyi na ke tafar da halin da ake ciki.
Watanni 6 da suka gabata, 'yan takarar biyu Aminu Waziri Tambuwal da Ahmad Aliyu suna zaman gwamna da mataimakinsa da aka zabe su a ƙarƙashin inuwar jam'iyya ɗaya. Duk da yake gwamna Tambuwal ya fice daga jam'iyyar APC da ta dora shi akan mulkin inda ya koma tsohuwar jam'iyyar sa ta PDP a bara tare da burin tsayawa takarar shugaban ƙasa, Ahmad Aliyu ya ci gaba da zaman sa a jam'iyyar ta APC inda bayan tafiyar ta so matsami yayi murabus kana ya sami tikitin jam'iyyar na tsayawa takarar gwamna tare da goyon bayan tsohon gwamna Aliyu magatakardawa Mako.
Suna Bashir Muhammad Acida, malami a jami'ar Usman Danfodo da kenan Sokoto. Wannan babata ce mai ƙarfi kuma kasancewa kowa ya ja daga da irin mutanen da yake tare da su. Yanzu in ka diba irin mutanen da suke bangaren gwamnatin Tambuwal, duk wani mai wadi a Sokoto a harkar siyasa ina ganin bayan shi gwamnati Wamako yana bangaren Tambuwal kuma an ja daga har dai ganin da cewa irin kayan da suka shaga siyasa da tabbaro baya yanzu za su saki shiri saki damara su huskanci wannan abin kwa da ƙarfin gaske.
To sai dai manazarta na ganin duk da yake sun raba hanya, to amma kuma har yanzu 'yan takarar biyu sun yi tarayya a wani bangaren, lamarin da zai iya ƙara zafafa gwabzawar su a zaben na yau.
Sunana Ibrahim Adamu Tudundoki. Yan kakula dukan su matasa ne, sannan kuma sun yi aiki tare akan gwamna da mataimakin shi, sannan kuma za a ce kamar wuri guda suka hito, wato kamar da karkashin jam'iyya guda suke, sannan kuma an zabe su lokaci guda. Don haka abu guda ne wanda suka rabu biyu, sannan kusan mabiyan su da duk guda ne, sannan sun rabu biyu. Don haka wannan abun ba karamin fafatawa bace a jihar Sokoto.
To ne da aka ja daga tsakanin bangarorin 'yan takarar biyu bayan gudanar da zazzafan yakin ne man zabe mai cike da caccakar juna a daidai lokacin da masu lura da al'amuran siyasa a jihar ke ganin cewa sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni biyu da suka gabata kan iya yin tasiri ga samun nasarar kowanne daga bangarorin biyu.
Dole zaben da ya gabata ya kasance ya tasiri. Dama sakaci ne daga wasu bangarori na su jami'an siyasa daga cikin su ya kawo irin wannan, domin ganin suke yi na daya irin yanda suke fita campaign, suke ganin yanda mutane ke taruwa da sauransu, sai kasance ba su damu da abin da ke faruwa ba. Amma cikin sati biyu nan da ya faru, mafi yawansu sun dan zauna bisa tebur sun dibi matsalolin su duka jam'iyyun guda biyu.
Gwamnatin Tambuwal da yana tutiya ne da karfin mulkin jihar tare da goyon bayan wasu jigajigan 'yan siyasa irin su tsohon gwamna Tahiru Dalhatu Bafarawa, yayin da shi kuma Ahmad Aliyu yake morewa goyon bayan tsohon gwamna Aliyu Wamako da kuma karfin mulkin gwamnatin tarayya. tarihi ne da zai maimaita kansa a yanayin zaben kamar da ya faru a shekara ta 2007 a jihar ta Sokoton, inda jam'iyyar DPP da ke mulkin jihar ta fafata da jam'iyyar PDP mai mulkin kasa a wannan lokacin. To sai dai kuma sakamakon sai an jefa ƙuri'a ne za a tantance. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kamar Allah sai mu ci a gaida Sanyin na. Za mu sake komawa arewacin Najeriya, amma yanzu bari mu duba halin da ake ciki a yankin Niger Delta, wanda kan fuskanci rigingimu musamman a lokaci irin wannan. Lamid Abubakar, gare ka.
A yayin da ake ta nuna damuwa matuka a yankin Niger Delta kan abin da ya faru a baya-bayan nan na tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya, wanda ya haifar da kashe-kashe da jikkata mutane da dama a yankin na Niger Delta, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Reshen Jihar Rivers ta ce za ta zagi damce matuka domin ganin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba na tabbatar da zaɓen gwamna da na 'yan majalisun jiha ya gudana a sassa da daban-daban na jihar Rivers ba tare da tashin hankali ba. Musa Inabo Idiwan shine mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa Reshen jihar Rivers, kuma ga abin da yake cewa
preparations are almost at 90% plus. Everything
yana cewa ne akalla mun kammala kashi 90 daga cikin 100 na tanade-tanaden kayayyakin aikin zabe, kuma mun rarraba su nan take a musamman surkuwayen ruwayen jihar ta Rivers tare da taimakon jami'an tsaro. Kuma mun dauki matakai don tabbatar da cewar zabe ya gudana a sassa daban-daban na jihar Rivers ba tare da tashin hankali ba. Sannan kuma za a sake gudanar da zaben 'yan majalisar tarayya da aka soke a baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula musamman a kananan hukumomi a Kukutoru da Boni da kuma wani bangare na karamar hukumar Kana dake yankin Ogoni. Duk da dai cewar tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan sufuri a yanzu Right Honorable Bike Rotimi Ameche ya bada ubunni ga magoya bayansa na bangaren jam'iyyar APC da su karkata ƙuri'ar su zuwa ga jam'iyyar Africa Action Congress wato AAC a takaice, domin takara da gwamnan jam'iyyar PDP na jihar Rivers Barista Nyesa Wuke. Hakan ya biyo bayan cewar jam'iyyar ta APC ta fada cikin wani rikici inda take a gaban kotu a halin yanzu, kuma kotun ta umurce cewar a cire sunayen dukkanin 'yan takara na jam'iyyar ta APC da ke jihar ta Rivers bisa hujjojin cewar jam'iyyar ta APC bata gudanar da zaben cikin gida ba, wato zaben fidda gwani kamar da yadda dokar ta tanada. Kuma akwai bangaren sanata Magnus Abe, shine ya kai jam'iyyar ta APC kotu domin ya nuna sha'awarsa ta tsayawa takarar kujerar gwamna, kuma jam'iyyar bata bashi ba. Daga bisani kuma aka yi rufa-rufa aka tsayar da wani dan kasuwa Musa Tanyukul, kuma shari'ar da ake tsakanin bangarorin biyu shine ya kawo tirka-tirka. Jam'iyyar ta APC bangaren sanata Abe da ke rigima da bangaren Ameche din ta fito da wata sanarwa inda shugaban jam'iyyar ta APC a bangaren Abe din Prince Peter Odeke ya ce
directive for the Minister of Transportation Honorable Chibike Rotimi Ameche to members of the party in the state to vote.
Yana cewa ne sanarwar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma minista a yanzu Rotimi Ameche ya fitar kan magoya bayan jam'iyyar sa ta APC da su goyi bayan jam'iyyar AAC wato Africa Action Congress. Magana ce kawai wadda bangaren mu na jam'iyyar ta APC bai amince da ita ba, kuma muna kira ga 'yan jam'iyyar ta APC a jihar Rivers kada su amince da wannan batu, su yi watsi da wannan umurni bisa la'akarin cewar waɗannan batutuwa dukkanin su suna kotu.
The matter of the Opposition Congress APC in Rivers State is presently pending before the Supreme Court under the party leader held.
Jihar Akwa Ibom dake makwabtaka da jihar Rivers can ma an samu tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata. Tashe-tashen hankulan da suka haifar da 'yan bangar siyasa suna zuwa suna satar akwatunan zaɓe da firgita jama'a masu kada ƙuri'a. Fafatawar dai ta zaɓen na gwamna na yau ya fi zafi ne tsakanin gwamnan jam'iyyar PDP da ke neman wa'adi na biyu, wato Musa Odon Emmanuel da kuma abokin takararsa Musa Insirima Ikere, tsohon manajan darabta na hukumar raya yankin Niger Delta. Kan haka ne ma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin majalisa, kuma usa a cikin jam'iyyar APC APC ta jihar Akwa Ibom Musa Ita Inam yace
the security personnel would be going on arm and yet the thugs who came to carry materials who came to intimidate came with arms
what would
they do
a auno yan banga siyasa wadanda suka rika frigita mutane masu zabe inda suke ta harbe harbe na mai kan uwa da wabi kuma dokar kasa ta hana jami'an tsaro kama daga yan sanda da sojoji da sauransu su je rumfar zabe da makami amma kaga yan banga siyasa yayin da suka dira a kowace irin rumfar zabe za ka ga suna rikita masu zabe har da ma jami'an tsaro wani lokacin ma suka ranta a nakare da haka ina mai bada shawarar cewa a amince da jami'an tsaro su dinga daukan makamai a yayin zabubuka domin kare kansu da masu kada kuri'a
it is important that the security agencies be made to carry arms because they were overwhelmed some of them had to run away
to da yake dai batun tsaro ne ya sa nayi magana da kakakin rundunar yan sandan jihar Rivers Musa Emoni Inamdi kuma ga abin da yake cewa
we have our men you know on ground to ensure that there won't be any formal security breach in these areas ballot box snatching and all of that the military
yana cewa ne rundunar mu a shirye take domin ganin an yi zabe lafiya kuma mun tura mutanen mu domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers domin ganin ba a samu tashin hankali ba jami'an mu na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers a bayane take cewa babu zabe a jihohi biyu dake yankin Niger Delta wato jihar Edo da kuma jihar Bayelsa sakamakon cewa wa'adin su bai cika ba bayan shugaban kasar da ya gudana a baya-bayan nan kimanin rayuka 40 suka salwanta kamar da yadda bayanai suka nuna a yayin zabubukan musamman a yankin Niger Delta mutane na hasashen cewa ko za a yi wannan zaben lafiya lokaci kawai ka iya ansa wannan tambayar Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to a gaida Lamido daga Kurmi bari mu koma arewa inda a yayin da ake harmar gudanar da zaben a jihohin Adamawa da Taraba waɗanda ke cikin jerin jihohin da suka fi jan hankali saboda nan ne shiryarsu Atiku Abubakar fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ibrahim Abdulaziz Tareka
a yanzu haka hankalin al'umman jihohin Plateau Nasarawa da Benue ya karkata ne kan zaben gwamna da 'yan majalisun dokoki da za a gudanar yau Asabar alƙaluman da hukumar zabe ta bayar na nuni da cewa mutane fiye da miliyan 2,400 ne suka yi rajista a ƙananan hukumomi 23 na jihar Benue a jihar Nasarawa kuwa mutane fiye da miliyan 1,600 ne hukumar zaben ta yi musu rajista a ƙananan hukumomi 13 a jihar Plateau kuwa hukumar zaben ta yi rajista wa mutane fiye da miliyan 2,400 a ƙananan hukumomi 17 a jihar Plateau 'yan takara 21 ne hukumar zaben ta tantance a matsayin waɗanda ke neman kujerar gwamna a jihar to sai dai gwamna mai ci a jihar ta Plateau ƙarƙashin jami'iyyar APC Simon Lalong yace jami'iyyar sa ce za ta yi nasara a zaben
in Allah ya yarda nasara namu ne ba wai muna tsoron cin zabe bane muna neman a yi zabe lami lafiya
shi ma abokin karawarsa Jeremiah Useni wanda ke takara a jam'iyyar PDP ya yi ikirarin cin zaben
PDP ne zai sami nasara na gwamna
to waɗan suna ganin kamar shekarunka ya ja jihar Plateau akwai matsaloli
na ce zuzo mai kukuwa
dawa
wanda sun ce na sufa akwai Buhari ma ya fi ne shekarar da ya kai amma yana zuwa da 36 states so na 17 ne zuga gara
a jihar Nasarawa kuwa mutane 29 ne ke neman kujerar gwamnan jihar dan takarar jam'iyyar APC Abdullahi Sulai yace yana da yakinin yin nasara a zaben na yau
ni wallahi ban taɓa ma tunani ko kaɗan a zuciya na cewa ko wani jam'iyya da za ta zo ta kada jam'iyyar mu a jihar Nasarawa dalili kuwa shine mutanen jihar Nasarawa sun ga abin da APC ta musu a shekara 8 mutane kuma cin gaba suke so ba komawa baya ba
shi ma dan takarar gwamna a jihar ta Nasarawa ƙarƙashin jam'iyyar Abga Mr. Labaran Maku yace idan har hukumar zabe za ta yi aikin ta bilhaqi da gaskiya ya shine zai lashe zaben
ayo a Nasarawa state jami'an da mutane su fi bin shi shine Abga in makata INEC sun yi aikin su bai kamata samu ba vota ko ni poll unit a Nigeria ba zabe na zai yo ina kira da babamuriya duk inda aka samu ba vota kama wakilin INEC wanda suna gudun da yuka zabe domin wato ya nuna kenan ba su yi aiki su daidai ba.
A jihar Benue kuwa ƴan takara 28 ne ke neman kujerar gwamna karkashin jami'u daban-daban. Na zanta da Mr. Nat Apir ta wayar tarho don jin halin da ake ciki.
Za mu samu election that will be very peaceful, ba za a yi wani matsala ba. Ba sojoji a Benue an ba su suna nan a border wuraren da muke sa matsala. Amma cikin garinmu local government, all the 23 local government ba wani matsala.
Jibrin Bancir ya mun karin haske kan batun na jihar Benue.
Ya za a ce kana aiki magidanci da akai wata hudu wata biyar bai biya ka albashi ba saboda Allah kuma ba ya ba kudin ba ko kudin tallafi da shugaban kasa ya bayar? Benue ta samu sama da biliyan 30 da wani abu mai akai da shi kuma muku a matsayin mu na kungiyar Kodogo a Najeriya, shugaban mu ya fito fili ya faɗa ya ce duk gwamnatin da take biya ma ma'aikata haƙƙin su ma'aikata su tabbatar sun goyi bayan ta dan su samu kwanciyar hankali da biyan bukata, kuma duk gwamnatin da bata biya ma ma'aikata haƙƙin su mu tabbatar mun cire su a kawo wani wanda zai mana alheri.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To da fatan za a mana aikin gafara Ibrahim. Mun gabatar da wato rahoton Adamawa da Taraba, sai aka ji kuma an ji Zainab Babaji daga yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya.
To yanzu kuma bari mu je ga rahoto na gaba, wato rahoton jihar Adamawa kan halin da ake ciki a jihar ta Adamawa. To da alamar dai har yanzu muna da matsala kan wannan rahoto daga jihar Adamawa, bari mu je mu kan nan Dabo inda za mu ji wani fashin baki kan halin da ake ciki a jihar ta Kano game da shirye-shiryen zabe, duk da ike kunji wato bayanin sharar fage kan wannan batu na shirye-shiryen wato zabe a jihar ta Kano.
Ya wato kuma Muhammad Ibrahim Kurine ya tattauna da mai fashin baki Malam Kabiru Sufi.
Da kafin karatuwar zaben an yi kalamai waɗanda suke za mu iya cewa tsaurara tsakanin juna, musamman ita ko zafafa wato tsakanin ita jam'iyya mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa din. To amma kuma a baya akwai sa hannu da aka yi akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya. To kuma duk da bayan an yi wannan yarjejeniyar an sake samun ci gaba na musayar yawu a tsakani din. To amma yanzu tun karowar zaben an sake sabunta wata yarjejeniya din wadda ta sa ake ganin watakila alama ce ta lafawar al'amura.
Yayin da ake wannan kokari ta fuskar tsaro na a samu limana da kyakkyawan yanayin zaben nan, wasu abubuwa sun faru daga ranar Litinin a Kano din nan cewa shi dan takarar jam'iyyar PDP ba a bisa sahihiyar hanyar da doka ta amince ba wajen tsayar da shi. Daga bisani kuma ranar Alhamis din nan an samu wata order daga kotun daukara ta Kaduna wacce take cewa a dakatar da wancan zance.
Ita dama siyasar Kano din kusan tana da wannan yanayi din. Idan dai har ba waye gari aka yi ranar zabe din ba, yana da wuya a yi hasashen mai zai je ya zo, saboda kullum kamar mace ce da ciki. Saboda haka akwai abubuwa da suke faruwa yau da gobe da suke wato caccanja al'amura din. To har ya zuwa yanzu za mu iya cewa kwarin gwiwar yana karuwa, yana raguwa bisa takaddamar da ake yi din daga kotu zuwa wato caccanje sheka da yan siyasa suke yi da kuma kawance da ake ta yi, kowanne yana ta karawa abin azama ko kuma rage mashi azama ko kara mashi armashi ko rage mashi armashi.
Ya kake ganin rawar da canza sheka da shugabannin PDP na jihar Kano suka yi waɗanda dama tun an sauke su kuma suna kwalafin bangaren kwankwasiya bayayin harkokin kamfe din nan da su yanzu kwatsam sun yanke shawara ma sun koma jam'iyya mai mulki ta APC.
To alal hakika ina ganin ita jam'iyya mai mulki ta APC za ta yi maraba da wannan al'amari, tunda watakila dama abu ne ma da take ta jiran ganin ya faru. Sai dai kuma abin da zai kara sa ta murna da haka din faruwarsa wato ana duk da lokacin da ake tunkarar zabe. To su wani bangaren kuma wani wasu suna duba cewa ita kanta jam'iyyar PDP din kamar nauyi aka soke mata daga wuyanta, saboda dama can bata tabbatar cewa zaman wannan tsagin a cikin ta din wato suna tare da juna ba, watakila suke ganin har gara ma a ce sun san ba sa tare da su din, to sai ya samu damar yin abin da wato yake suke da niyyi ko kuma suke son su yi a duk lokacin da suke son su yi. Za a iya cewa fitar wato tawo jam'iyyar mai mulki ta APC dadi, kuma tawo jam'iyyar PDP din wato ita ma dadi.
Akwai a hannu guda kuma karfin gwamnati, can a hannu guda kuma da karfin.
To masu sauraronmu, za a ji wato cigaban wannan hirar a shirinmu na gaba. Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Kelvin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu cigaba da kawo muku rahotannin shirye-shiryen gudanar da zaɓe na yau.
VOA Afrique avec la